أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه ما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkamu da saduwa a wannan yammaci mai albarka. Wannan muka zauna domin gabatar da karatun littafin Riyadus Salihin min kalami Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan shine zaman mu na 22, kuma yau muna ranar 22 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba Alaihi Salatu Wassalam. Wasu daidai da 13 ga watan Afrilu na shekara ta 2023 miladiya. Kuma a karatunmu na jiya mun tsaya ne a ƙarshen babi, wato a ƙarshen babu na dibi man halafa ala yamini. Yanzu kuma insha Allah za mu shiga sabon babi, daga nan za mu ɗora. Da fatan Allah ya fahimtar da mu, ya ba mu ikon amfani da abin da muka fahimta. Babul afwi an lagawal yamini. Wannan babin zai mana magana akan afuwar da aka yi daga lagawu a cikin rantsuwa, wato rantsuwar wasa. Wannan wula kafara fi, kuma cewa babu kafara cikin wannan. Wa huwa ma yajri ala lisani bi ghairi qasd al yamin. Idan muka san rantsuwar lagawu ba, ita ce irin rantsuwar da ke gudana akan harshen mutum ba tare da yayi niyyar yin rantsuwar ba. A kauli al'ada, kamar fadar mutum bisa al'ada, yace a'a wallahi, kuma ya ce bala wallahi, ya ce kwarai ko wallahi haka ne, da makamancin wannan. Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin Alƙur'ani, cikin suratul Ma'ida aya ta 89, Allah ya ce la yu'akhidhukum Allahu bil laghwi fi aymanikum. Allah baya kama ku da lagawu, wato wasa da kuka yi a cikin rantsuwarku. Hadisin farko a cikin babin shine hadisi na 1719 a littafin. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat وانزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله بلا والله رواه البخاري. وانا حديث عن كرمش لغا اوار مؤمنين نانا عائشة اسرنا ابو بكر رضي الله عنهما تشي لله ايقا انزلت هذه الآية عن سفد وانا عائرني لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل تشكين فتدى متنكي la wallahi a'a wallahi ba haka bane, wa bala wallahi kuma fadar da mutum zai ce a lalle ku haka ne wallahi. Rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ne ruwaito shi. Wato irin rantsuwan nan da yawanci muka saba da ita yau da kullum mutum yana yi a bakin sa. Al-Imam Abu Qilaba yace la wallahi da kuma bala wallahi, kamar mutum yace a'a wallahi, kuma mutum yace kwarai ku haka ne wallahi. To fadar haka kamar luga ne daga cikin lugogin Larabawa, wanda duk wanda ya faɗa haka ba wai yana nufin yayin rantsuwa bane, kawai ya faɗa ne a matsayin cikon zance. Haka nan na Aisha ce la gaulu yamini, wato rantsuwa irin ta wasa shine au qaumu yatadaraquna yaqulu ahaduhum la wallahi bala wallahi kalla wallahi la yasluna halif. Wato la gaulu yamini shine kamar mutanen da ke yin zance suna cewa a'a wallahi, kuma mutum yace kwarai ko wallahi, kuma mutum yace a'a ba zai faru ba wallahi. Amma mutum ya faɗa haka ne ba da niyyar rantsuwa ba. To wannan irin wannan na zantukan yau da kullum, to Allah baya kama mutum da laifi saboda su. Babu karahatil halifi fil bai'i wa in kana sadiqan. Wannan babi zai mana magana akan karhancin yin rantsuwa a cikin kasuwanci, ko da kuwa mutum yana da gaskiya cikin abin da yake rantsuwar a kai. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. ما متفقون عليه. وانا حديث عن كربش لك سيدنا أبو هريرة يدل على تبدا قريش يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للي ناجم الزعال صلى الله عليه وسلم يناشي على هليفو يترنزوا منفقة للسلعة تناشي الوادة حاجة المتوم أبو إدان كي رنزوا أكتش والله تالله كذاني يكذا والله تالله كذا أكتايا shike nan sai ga mutane sai su yadda da wannan nutsuwar taka sai a sai abunka da daraja amma sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mam haqatun lil kasbi amma kuma tana rushewa albarkar kudin da aka samu na riba to kaga me amfanin rantsuwar kenan kai rantsuwar ta janyo maka riba da yawa to amma kuma ta rushe ribar ta rushe uwar kudin waraka lalle ne yan kasuwa a ji tsoron Allah a dena yin rantsuwa a guji yin rantsuwa وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيت فإنه ينفق ثم يمحق رواه مسلم وأنا حديث عن كربة ثانية سيرنا أبو قتادة يدل على تفت قريش يشي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للي حقيقة شيء أجمع الله صلى الله عليه وسلم يناشيوا إياكم وكثرة الحلف ina tsoratar da ku daga yawan yin rantsuwa fil bai'i a cikin ciniki wato a cikin harkar kasuwanci lalle ina tsoratar da ku ku guji yawan yin rantsuwa fa innahu yunafiqu thumma yamhaqu domin cewa wannan yawan rantsuwar takan ƙari dukiya sannan kuma ta rushe dukiyar baki daya rawahu muslim imam muslim ne rawaito shi hadisi yana karantar da mu hannun da aka yi daga kan yin rantsuwa musamman a cikin kasuwanci ko da a ce mutum da gaskiyarsa wato duk gaskiyar mutum haramun ne ya rika yin rantsuwa a cikin kasuwanci ko da ka san abin ka mai kyau ne to haramun ne kuma ka rika yin rantsuwa kana cewa wallahi tallahi mai kyau ne wallahi tallahi mai kyau ne to wannan duka haramun ne babu karahati an yas'al al insanu bi wajhi llahi azza wa jalla ghayra al janna wa karahatu man iman sa'ala billahi ta'ala wa tashaffa'a bihi wannan babu zai mana magana akan hani da aka yi mutum ya roki wani abu ya ce don girman zatin Allah a bani kaza in dai ba aljanna mutum zai roka ba to kada mutum ya ce don girman zatin Allah a yi mishi kaza haka nan da kuma hani da aka yi cewa duk wanda ya yi roko ya ce a bashi don girman Allah to gizamto an hana shi to wannan din shi ma an hana wato matukar dai mutum ya ce a bashi don girman Allah ko kuma ya nemi ceto a wajen ku da girman Allah to a dubi girman Allah din ko girman zatin Allah a bashi abin da ya roka ba tare da an hana shi ba an Jabir radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yus'alu bi wajhi llahi illa aljannah rawahu abu daud wana hadisi an karbo shi tani sirna Jabir idan Allah ta bada gare shi yace manzo Allah ila da mancin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yace la yus'alu bi wajhi llahi illa aljannah ba a roƙar wani abu a ce don girman zatin Allah sai in aljanna za a roƙa in aljanna za ka roƙa ka ce ya ubangiji ka bani aljanna don girman zatinka amma ba za ka roƙi wani ɗan adam ka ce mishi wani da Allah yi min abu kaza mana don zatin Allah don girman zatin Allah yi min kaza mana wannan ba daidai ba ne hadisi na gaba shine hadisi na 1723 a cikin littafin وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صلى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فدعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي bi asani da sahihain wani hadisin an karbo shi ta hanyar sirna Abdullahi dan Umar idan Allah ta bada gare su kare yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da mucin Anas tabbata gare shi yace man sta'aza billahi fa'izuhu duk wanda ya nemi tsari da Allah to ku tsare shi wanda ya nemi cewa ku dubi girman Allah ku kyale shi to ku kyale shi din domin Allah man sa'ala billahi fa'atuhu wanda kuma ya roke ku domin Allah yace a bani kaza saboda Allah to ku bashi domin Allah din ومن دعاكم فاجيبوه duk wanda ya gaice ku zuwa ga wani abin sa fajibuhu to ku amsa gaita shi amma sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu wanda kuma duk ya aikata muku wani aiki na alkhairi to ku yi masa tukuici fa inna tajidu ma tukafi'unahu idan kuma ba ku da abin da za ku yi masa tukuici da shi fa da'ulahu to ku yi masa addu'a hatta taro annakum qad kafa'tumuhu ku ta yi masa addu'a har sai kun ji a ranku cewa ai wannan mutumin kun riga kun sakanta mishi alkhairin da yayi muku hadisin sahihun rawahu abu daud wa an-nisa'i hadisi ne gantacce wanda imam abu daud da imam an-nisa'i suka rawaito shi bi asani da sahihain da isnadai irin na bukhari da muslim wannan hadisi yana karantar da mu hani da aka yi daga yin rantsuwa mutum ya ce a bashi domin Allah mutum ya yi irin roƙo a bashi don girman Allah ka bani kaza don girman Allah irin wannan roƙon da wannan magiyar haramun ne an hana da kuma magana kan cewa lalle duk wanda ya roƙa ya ce a bashi domin Allah to lalle ne kai kuma ka daure ka bashi din Imamul Halimi yace wannan hanin da aka yi anan yana ishara da cewa lalle shi roƙo mutum ya ce a bashi kaza domin Allah ko don girman Allah idan ya kasance shi mai yin roƙon yana tsammanin cewa wanda za a roƙa din nan in ba a ce mishi dan girman Allah din ba zai bayar ba to shikenan babu laifi dan ya ce mishi a bayar dan girman Allah amma idan ka san cewa an kace mishi a wani da Allah ke makarin da ka zamana ka tabbata zai baka to haramun ne kuma gare ka ka ce wani ba ni dan girman Allah tunda ka san cewa ko baka ce baka dan girman Allah din ba zai baka to bai kamata kuma ka hada shi da girman Allah ko kuma kamar wata babbar magiya ba inda koda ba kai magiyar ban kace ya baka zai baka amma idan an san cewa wanda za a roƙa din ko an ce mishi ya bayar dan girman Allah ko an ce ya bayar dan zatin Allah ba bayarwa zai yi ba sai ya san yadda ya waski ya ki bayarwa to haramun ne fi kuma gare ka ka roƙe shi ka ce mishi ya baka dan girman Allah tunda ka san cewa dai wani ba tsoron Allah ne da shi ba in ka ce ya baka dan girman Allah ma ba lalle ne ya bayar ba to bai kamata ba kai kuma ka hada shi da girman Allah hakan zai bayi zuwa ga wasa kenan da girman Allah ko kuma da sunan Allah a wajen ka kai da shi kuma hailayi hadisin yana ishara da cewa madakar kana da shi to duk wanda ya roƙe ka ya ce wani dan Allah ba ni to ka ɗauka ka bashi ko da baka bashi duba dai to ka bashi wani abu daga ciki misali mutum ya ce wani dan Allah taimaka min da naira 5,000 mana ka bani bashin naira 5,000 don Allah to kai kuma saboda ka san halinsa in ya karba ba lalle ne ya baka akan lokaci ba bari girma kuma in ya karba aran ko bashin ba ma zai biya ba har abada to gara ka kawo naira 1,000 ko 2,000 ka ce to wannan gashi ma wannan na baka ne domin Allah ba bashi na baka ba shikenan babu tahrimi qauli shahan shahu lisultani wa ghairihi لأن معناه ملك الملوك ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى wannan babin zai mana magana akan haramcin ka kira mutum da shahansha dinnan da yaran farisanci ne ma'anar shi in ga gaya wa sarki wannan kamar ka ce mishi sarkin sarakuna kenan ka ce mishi shahansha wala yusuf bi zalika ghayrullahi subhanahu wataala ba a siffata wani da cewa shi sarkin sarakuna ne in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba hadisin farko a cikin babin shine hadisi na 1724 a littafin wa an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna akhna ismin inda Allah azza wa jalla rajulun tasamma malikul amlak mutafaqun alayhi wannan hadisi an karɓo shi hanyar sirna Abu Huraira da Allah ta bada gare shi annin nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karɓo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna akna asmin inda Allah azza wajal cewa mafi kaskancin suna a wurin Allah mai girma da daukaka rajulun tasamma malikal amlak wato mutumin da ake kiran shi da suna sarkin sarakuna wanda fa kun alaihi hadisi ne da aka hado a kansa الإمام سفيان بن عيينة يجي معنى الملك الأملاك shine kamar shahin sha Imam al-Bukhari a cikin littafin sa Sahih al-Bukhari yayi babi mai suna babu abgabil asma'i ila Allah yace babin da zai magana akan mafi kin sunaye a wajen Allah to sunan da Allah ya fiki sai ka wannan hadisin Al-Hafiz Ibn Hajar yace kamar yadda Imam al-Bukhari sun yi tarjuman abgadu din nan to wani hadisin yazo da akhbas wani hadisin kuma yazo da abyazu wani lafazin kuma yazo da akrahu wani lafazin kuma yazo da aqna'u Imam Muslim ya mutar da wani hadisin ta hanyar Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa na tambayi Abu Amr al-Shaybani game da kalmar aqna'u din nan sai ya ce ai awdau wato mafi wulakantuwa Al-Qadi yad kuma yace ma'anar hadisin shine ai mafi tsananin kaskancin sunaye a wurin Allah Imam al-Tabarani kuma a tashi riwayar yace istadda ghadabullahi ala man za'ama annahu malikul amlak fushin Allah da azabar shi ta tsananta akan duk wanda yake rai cewa shine sarkin sarakuna kuma sai ya kafa hujja da wannan hadisin bisa haramcin kiran wani sarki da suna sarkin sarakuna sai malamai kuma suka yi sabani game da shin wanda ake kiran shi alƙalin alƙalaifa ko kuma hakimin hakimai shin wannan ma ya halatta ko kuma ya haramta sai malamai suka yi sabani cikin wannan Al-Qadi Izzuddin Ibn Jama'a yace yayi mafarki ya ga mahaifin shi wanda shi ma ana ce mishi alƙalin alƙalai sai ya mafarki ya ga mahaifin nashi yake tambaye shi a mafarki bayan rasuwar mahaifin yake tambaye shi wannan hali yake ciki sai mahaifin nashi yace ma kana alayya abdarra min hadha al-ism yace babu abin da ya fi cutar ni a lahira fiye da wannan sunan da aka kasance ana kirana da shi sarkin wato alƙalin alƙalai daga nan Al-Qadi Izzuddin Ibn Jama'a da ya farka daga wannan mafarkin sai ya umarci masu yin rubutu cewa duk sanda rubuta sunan shi a daina rubuta mishi alƙalin alƙalai bari dai a rubuta mishi alƙalin musulmai qadil muslimin Al-Sheikh Abu Muhammad Ibn Abi Jamra shi kuma yace kalmar qadil qudati din nan da ita da malikul amlak duka abu guda ne kuma yace duk da cewa wannan sunayen sun shahara a garuruwa musamman garuruwar mahudan rana wato mashrik kenan garuruwan gabas irin wannan sunayen sun shahara a can ba kamar maghrib ba wato yankin mafadar rana irin su Morocco da arewacin Afirka da sauransu su a nan yankin ba su kiran alƙalansu da suna alƙalan alƙalai sai dai a ce alƙalin jama'a qadil jama'a hadisi yana karantar da mu muhimmancin yin ladabi a cikin kowanne abu da kuma tsawatarwa game da mutum ne kiran kansa alƙalin alƙalai ko sarkin sarakuna ko da kuwa mutum dama alƙalin ne wanda a ƙarƙashin shi akwai wasu alƙalan kuma ko da mutum babban sarki ne shi wanda akwai ƙananan sarakuna a ƙarƙashin shi to haramun ne ya yi da rika kiran shi sarkin sarakuna babun nahayi an mukhatabati al-fasiqi aw al-mubtadi'i wa nahwihi ma bi sayyidi wa nahwihi wannan babin zai mana magana akan hani da aka yi daga kiran wani fasiqi ko wani dan bid'a aka rika kiran shi da suna sayyid wato shugaba aka rika kiran shi sayyidi shugabana dan dai mutum da ka tabbatar fasiqi ne ko kuma ka tabbatar yana da wata bid'a tashi da yake shahara akan ta to haramun ne ka kiran shi da suna sayyidi an buraida ta radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la taqulu lil munafiqi sayyidun fa innahu in yakun sayyidan faqad asqattum rabbakum azza wajal wannan hadisi an karbo shi daga sayyiduna buraida idan Allah ta bada gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqulu lil munafiqi kada ku riƙa gaya wa munafiki sayyidun kada ku riƙa gaya wa munafiki cewa shugaba ne shi fa inna wa in yaku sayyidan cewa shi yadda lamarin yake idan ma ya kasance shi din shugaba ne fa qad askhadtum rabbakum to hakika da kai da shi din duka kun saba wa ubangijinku azza wa jalla mai girma da daukaka Imam Abu Dawud ne ya rawaito wannan hadisin tare da ingantaccen isnadi malamai suka ce shi fasiki mutakar dai ya ci gaba akan ayyukan shi na saban Allah kuma yana zuwa da manyan laifuka kabirori kabairori manyan manyan duk yana aikatawa ko kuma wani wanda ya shahara akan wata bid'a tashi irin bid'a da ke fitar da mutum daga itiqadi na musulmai to abin da ya fi tabbata shine ba za ka kira shi da suna sayyidu ba amma malamai haƙi ayyalai sun ƙara da cewa muhallin hani din madakar baka tsoron wata cutarwa akan kanka ko iyalanka ko dukiyarka idan kana tunanin cewa in baka kira shi da suna shugaba ba zai iya cutarwa gare ka ko da iyalanka ko dukiyarka zai ka riƙa kiran shi da suna shugaba din da cewa ba har zuciyarka bane babu karahati sabbil humma babin da zai mana magana akan karhancin zagin zazzabi kada mutum dan baka da lafiya an tambaye ka me ke damun ka ne wallahi wallahi wani shegen zazzabi ne kana karatu irin wannan zagin haramun ne mutum ya rika zagin zazzabi ko kuma wani maruru ko wani ciwo da ya fito maka a jikinka an jabirin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakala ala ummi sa'ibi aw ummi musayyib faqala malaki ya ummi sa'ib aw ya ummi musayyib tuzafzafin qalat alhumma la barakallahu fiha faqala la tusabbilhumma wa inna tuzhibu khataaya bani adama kama yuzhibu al-kiru khubus al-hadid rawahu muslim wannan hadisin an karbo shi ta hanyar sirna jabir idan Allah ta bada gare shi yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wurin wata mata mai suna ummu sa'ib ko kuma ummu al-musayyib sai ganta tana zazzabi jikinta yana rawa kar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata malaki ya ummu sa'ib me ke gare ki yake ummu sa'ib ko kuma yake ummu al-musayyib me yasa me ki ne to zabzafi na kike raurawa jikinki yake karkadawa qala sai ta ce mishi alhumma la barakallahu fiha zazzabi ne ke damuna ya rasulullahi la barakallahu fiha kada Allah ya sanya wa wannan zazzabin albarka wato wani tsinannen zazzabi ne ke damuna ta zagi zazzabin faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata la tusabbilhumma kada ki rika zagin zazzabi fa innaha tuzhibu khataaya bani adam kamar cewa ita zazzabi tana tafiyar da zunuban banu adama kama yuzhibul kiru khubusul hadid kamar yadda garwashi yake tafiyar da tsatsar da ke jikin karafa rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito shi kamar yadda an yi zigazigi zaka zigazigin yana tafiyar da tsatsar da ke jikin dutse a tsatsar da ke jikin karfe to haka nan ita ma zazzabi take tafiyar da tsatsa ko wato zunubai da ke jikin dan adam hadisi yana karantar da mu haramcin yin zagin zazzabi saboda abin da ke cikin shi na gujewa kaddarar Allah subhanahu wa ta'ala wato duk wanda ke zagin zazzabi kamar yana yin fada ne da kaddarar Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi zazzabi ai yana yi wa dan adam amfani musamman wajen kankare mishi zunuban shi kuma yana ƙara wa mutum samun lada kamar yadda zuwa cikin wani hadisi na sayyidina Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ya shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a jinyar shi ta ƙarshe sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance kuma an daura mishi wani ruwa daga saman shi haka ruwan yana dugo mishi a jikinsa ya ce mishi ya rasulullahi zazzabi kake sai ce kwarai ko wannan zazzabi ne ninkin yadda ake wa mutum biyu daga cikin wato annabi sallallahu alaihi wasallam zazzabin shi ninka mishi ake yi sai sayyidina Abdullahi dan Mas'ud ce to ya rasulullahi tunda ana ninka maka zafin zazzabin shin ladan ma haka ake ninka maka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kwarai ko haka ne a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhumma min fihi jahannam fa arifuha bil ma'i yace ita zazzabi daga hucin wutan jahannama ne dan haka ku rika kashe ta ta hanyar ruwa wato idan mutum yana zazzabi babu laifi a yayyafa mishi ruwa ko kuma a sanya wani tsumma haka a cikin ruwa sai a riga dan dindima mutum jikin shi yana dan jin wannan sanyin ko kuma mutum ya yawaita shan ruwa yayin da yake zazzabi wannan zai rage mishi jin zafin zazzabin babu nahi an sabbir rihi wa bayani ma yuqalu inda ububiha wannan babu zai mana magana akan hani da aka yi daga zagin iska idan iska ta kada mutun ya rika zaginta wannan duka haramun ne an haramta shi a shari'a wa bayani ma yuqalu inda hububiha da kuma bayanin addu'ar da ake yi yayin da aka ga kadawar iska ko guguwa ko wani abin da ya kama da haka an abil munzir ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tusbur riha fa idza ra'aytum ma takrahuna faqulu اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وانا حديث أنكر أستهنجر أبو المنذر شين سيرنا أبي دان كعب إدر على أرجبت غريش وانديك شي غنيني غنغران دغا چكين غنائن القرآن نصحب مزالة صلى الله عليه وسلم ya kasance wani lokacin idan an saukar annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani an ce mishi ka je ka karanta wa ubayyu dan ka'ab lokacin da aka saukar da lam yakunil ladzina kafaru annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo wajen ubayyu dan ka'ab ya zo ya sallama da shi sai na ubayyu ya fito sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ubangiji na ya saukar min da wata sura kuma an ce zo an karanta maka ita sai ya ce ya rasulullahi da Allah ya ambaci sunana yace kwarai kuwa ubangiji ya ambaci sunanka Sayyidina Ubayy radiyallahu anhu sai ya fashe da kuka saboda murna cewa Allah ya ambaci sunan shi sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara koyar da shi lam yakunil ladzina kafaru shine wanda ya fara iyata kafin sauran sahabbai radiyallahu alaihim su iyata kuma ya kasance mafi yawan ruwayoyin alqur'ani dinnan suna biyowa ne ta kanshi yana daga cikin mutane kalilan waɗanda suka haddace alqur'ani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine limamin tarawihi na farko a zamanin halifancin sayyidina Umaru da ya ga a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam can sai ya ga mutum uku suna sallah tarawihi mutum can mutum biyu can mutum daya yana yi can mutum biyar suna yi sayyidina Umaru sai ya tattara sahabban gaba ɗayan su yace to yanzu a rika yi karkashin limami guda shine sai ya sanya Tamimud Dari da kuma Ubayy ibn Ka'ab radiyallahu anhu yace su rika jagorantar sallar wasu tarawihin sa lokacin nan idan suka fara tun bayan sallar isha'i to sai dab da shan ruwa wato dab da sahur suke kammalawa dan sahabban su ce idan sun fito daga tarawihi a gurguje suke zuwa su ci abinci kada alfajir ya keto a tsakanin su da ketowar alfajir din baya wuce irin minti 30 kenan tarawihin nasu su kwana ake yi kawai su sannan ba tahajjudi suke yi ba tarawihi ne suke yi amma mu yanzu kaga an tsiri tahajjudi kuma matsalar shi tahajjudi abu ne mai kyau tabbas tunda yawancin mutane idan aka ce mutum ya zauna shi kadai a gidan shi ya nafulfulin yawanci ba yi za a yi ba to amma matsalar shi ne an fito kuma da abubuwa da yawa na bid'o'i a cikin shi musamman ma kamar Saudiya za ka ga ana taruwa daren 27 din nan a taru wannan shi ma bid'a ce mai zaman kanta wannan din kuma abin mamaki shi ne da malaman Saudiya din ba sa inkarin wannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarni da yin haka ba cewa a rika taruwa ya daren 27 a cikin harami ana addu'o'i da sauransu saukar alqur'ani da sauransu ba a samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabban shi ba ko kuma magabata na kwarai duka a cikin yan shekarun nan ne aka kirkira kuma ake yi wa abin mamaki shine malaman kasar har yanzu ba su fito sun yi inkarin abin ba sosai duk da dai mutum yana karanta littattafan fatawoyin su za ga suna inkarin abin a cikin fatawoyin su amma kuma fitowa publicly su fito su yi inkarin abin kuma ba su yi ba haka nan abubuwan da ake a kasar nan tahajjudi za ka ga matan aure sun bar gidajen auren su sun fita cikin dare sun tafi zuwa tahajjudi da manya-manyan yan mata balagaggu sun tafi wajen tahajjudi cikin dare wannan gaskiya bid'a ne kuma ma yana kaiwa zuwa ga aikata haramu saboda matar aure ta zauna a ɗakin mijinta ta yi sallar nafila raka'a biyu ya fita fita ta je ta yi sallar nafila ko raka'a dubu za ta yi a masallaci to ladan wannan raka'a dubun ba za ta kai raka'a biyu da za ta yi a ɗakin mijinta ba haka nan yarinya budurwa ta zauna a gidan iyayenta a ɗakinta ta karanta alqur'ani ko da aya 10 ne ta yi sallar nafila raka'a ɗaya ko raka'a biyu to yafi mata alkhairi kuma yafi lada fiye da ta fita daga gidan iyayenta ta tafi masallaci ta je ta tabbo wani limami ayi raka'a 10 ko raka'a 20 to sai na Ubay dan Ka'ab radiyallahu anhu daga gare shi aka rawaito wannan hadisin kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah jira da mun sha Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yace la tasbur riha ku dena zagin iska kada ku zagi iska fa idza ra'aytum ma takrahuna idan kun ga iska ta taso da karfi ba yadda kuke so ba fa qulu to ku ce Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih ya ubangiji ya Allah muna roƙonka daga alkhairin dake cikin wannan iskar da ta kado wa khairi ma fiya da kuma alkhairin dake cikin ta wa khairi ma umirat bi kuma muna roƙonka alkhairin abin da aka umarci wannan iskar da ta aikata wa na'udubuka min sharri hadhihi ar-rih kuma muna neman tsarinka daga sharrin dake cikin wannan iskar wa sharri ma fiya da sharrin abin dake cikin ta wa sharri ma umirat bi da kuma sharrin abin da aka umarce ta da shi Imam Tirmidhi ne rawaito hadisin kuma ya ce isnadin shi mai kyau ne kuma ingantacce. Hadisin yana karanta da mu akan hani da aka yi daga zagin iska. Domin ta iska Ubangiji ne yake hore ta kuma yakan hore ta ne daga abin da ya harice ta domin sa. Dan haka an so mutum ya riƙa yin addu'a duk sanda ya gari rihi wato iska ta taso. Wa Nabi Hurairah radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب إذا رأيتموها فلا تسبوها وصلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها رواه أبو داود بإسناد حسن وانا حديث ابن أبو هريرة رويته رضي الله عنه يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للني ناجم أنزل الله صلى الله عليه وسلم يناجي واه Arrihu min rohillahi ita iska daga rahamar Allah ne ta atibin rahamari takan zo da rahama wata atibin azabi kuma takan zo wani lokacin da azaba fa idza ra'aytumuha idan kun ga iska ta taso fara ta subbuha kada ku zage ta wasallallahu khairaha ku roki Allah ya sadadda ku da alherin dake cikin ta wasta'izu billahi min sharriha kuma ku nemi tsarin Allah daga sharrin dake cikin ta rawahu Abu Dawud bi sanadin Hasan Imam Abu Dawud ne ya rawaito hadisin tare da kikkiawan isnadi. Ma'anar rauhu din da aka ce min rauhi lahi shine ai rahmatihi bi ibadi ai tana tasowa ne daga rahamar Allah ga bayinsa. A cikin hadisin akwai hani da aka yi wato hadisin yana karantar da mu daga hani daga zagin iska domin cewa ita iska tana bin umarnin ubangijinta ne wanda shi ya taso da ita kuma tana bin umarnin shi ne tana yada rahama ga wanda Allah din ya so kuma sannan tana afkar da azaba ga wanda Allah ya so amma dai matukar kai addu'a to Allah yakan kiyaye kai ya kiyaye gonarka da gidanka daga sharrin abin da ke cikin iskar wa na Aisha radiyallahu anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rih qala allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi rawahu muslim wannan hadisin an karbo shi ta hanyar nana Aisha uwar mu'minai idan Allah ta bada gare ta tace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza asafat ar-rihu qala tace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan iska ta kada yana cewa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha Ya Allah ina roƙonka alkhairin ta da kuma alkhairin abin da ke cikin ta alkhairu ma ursilat bi kuma ina roƙonka ka sara da alkhairin da aka aika ta da shi wa a'udhu min sharriha wa sharri ma fiha kuma ya Allah ina neman tsaranka daga sharrin ta da kuma sharrin abin da ke cikin ta wa sharri ma ursilat bi da kuma sharrin abin da aka aika ta da shi malamai suka ce ita iska kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi ne yace nasirtu bis saba Allah ya taimake ni da wata iska mai suna as-saba wa ulikat adun bid dabur su kuma adawa an halakar da su ne da wata iska mai suna ad-dabur wanda fa'ida kuma malamai suka ce iska kala hudu ce as-saba suna wata iska ce wacce ita iska ce mai zafi kuma busasshiya haka kuma ad-dabur ita kuma iska ce mai sanyi har ila yau kuma danya ita ce wacce aka halakar da adawa da ita akwai kuma aljanub
aljanubu ita ma iska ce wacce take mai zafi ce amma kuma danya yana ce iskar damuna sannan kuma akwai ashimal wato iska dake tasowa daga arewa ta yokudu ita kuma iska ce wacce take mai sanyi amma kuma busasshiya yana ce irin iskar aljanna kuma duk wata iskar da ta taso a tsakanin waɗannan din ana kiranta annukaba Al-Hafiz Ibn Hajar yace as-saba din nan ana kiranta al-qabul domin ita tuqabilu bab al-Ka'aba domin ita tana fuskantar kofar Ka'aba ne wato tana tasowa kamar daga gabas ne ta yoyamma ita kuma ad-dabur ita ce kishiyarta ita kuma tana tasowa ne daga yamma ta yo gabas ita ce irin iskar da aka halakar da adawa da ita yana daga ilimin Allah subhanahu wataala da kuma tausayin shi ga Umar annabin shi sallallahu alaihi wasallam saboda Allah yana kaunar wannan al'ummar shi yasa sai yake kada musu ita wannan iskar wacce ke tasowa daga gabas ta yamma wacce kuma in ta yi wannan din to takan sanya razayi da tsoro a zukatan kafirai in annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya karwa wadannan kafirin sai kuma Allah ya bashi nasara a kansu kuma ba taɓa samun wasu waɗanda Allah ya halakar da su da iska ba a cikin wannan al'ummar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan alama ce ta tausayawar Allah gare mu babu karahati sabiddiq wannan babu zai karantar da mu hani da aka yi daga zagin zakara hadisin da ke cikin babin hadisi ne kwaya daya kuma shine hadisi na 1730 a cikin littafin عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة رواه أبو داود بإسناد صحيح وانا حديث عن كربوش لغسيرنا زيد بن خالد الجهني يدرع الله لتبدأ قريش يتشي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا تسب الديك كده كورك أزاجين زكرة فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ domin shi zakara yana tashin mutane ne domin su yi sallah rawahu abu dauda bi isnadin sahih imam abu daud ne ya rawaito hadisin tare da kikkiawan isnadi malamai suka ce ma'anar hadisin shine kada ɗayan ku ya rika zagin zakara saboda sautin nan da yayi na cara wanda ya tashi mutum daga bacci to kada mutum ya zagi zakara ya saita maka lokacin sallah ne kuma yana kiranka ne cewa ka tashi kai sallah lokacin yin sallah yayi kiza za ga zakaru wani lokacin idan daidai lokacin da rahmar Allah take sauka din nan daidai lokacin dabda hudawar alfijir za ga zakara yana yin cara daidai lokacin suhur zakara yakan yi cara don haka nan bayan kuma hudawar alfijir yakan yi cara domin ya gaya maka lokacin yin sallar asubahi yayi haka nan idan dabda lokacin azhar ko la'asar za ga zakaru suna yin cara shi ma duk domin su gaya maka cewa lokacin yin sallah yayi kuma shi zakara yana daga cikin baiwarsa cewa duk lokacin da ka ji zakara yayi cara to kai sauri kai addu'a domin shi baya yin cara sai ya ga mala'ika haka nan duk lokacin da ka ji jaki yayi kuka to ka nemi tsarin Allah daga sharrin shedan domin shi jaki kuma baya yin kuka sai ya ga shedanin aljanu yake yin kuka yau ma muna da tambayoyi tambayar ta mu gwa ɗaya ce yace assalamu alaikum Allah ya kyauta yin malam tambaya ta anan ita ce guda nawa ne yawan annabawan Allah kuma guda nawa ne manzannin Allah kuma guda nawa ne mursalai a ƙarshe ina yi wa malam fatan alkhairi duniya da lahira to Allah ya sada mu da alkhairi mu da ku baki ɗaya to tambayar farko cewa guda nawa ne annabawan Allah annabawan Allah dai babu wanda ya san iyakar su da Allah din subhanahu wataala to amma dai yazo a cikin wani hadisi shahararre wanda naga Imam Musawi ya kawo shi a cikin hashiyar shi da yawa tafsirul jalalain cewa wata rana Abdullahi dan Mas'ud ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi guda 124 sai ya tambaye shi to nawa ne manzanni a ciki sai ya ce mishi guda 315 ko 314 ko kuma 313 to mursalai din ai su ne manzannin manzo shine mursali amma akwai ulul azmi su kuma su guda biyar ne sune wadanda Allah ya ambace su a cikin wata aya cikin suratul azab wanda kazina minan nabiyina misaqan wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa kazina minhum misaqan ghaliza Allah yace ka ambace yayin da muka riki alƙawura daga annabawa muka riƙa daga gare ka kuma daga annabi nuhu kuma daga annabi ibrahim kuma daga annabi musa da annabi isa da maryam kaga biyar kenan wallahu a'lam
Ala ya halatta a cikin irin da hagon nan na sai yake alwala da hago amma in yi cin abinci
kuma da dama yake ci in abin ta sai ya halatta ne ya riƙe yanke da hagon nan saboda shi ba hago ne ko kuma dole ya koya yake da dama mai tambaya na tambaya akan wani ne shi ba hago ne in zai alula da hannun hagu yake yin alula amma dai sai dai yana yin alolan ne da hannun hagu wata kila saboda shi ba hagu ne to shin alolan ta shi hakan ta yi ko kuma dole sai ya koma da yayi da dama a'a dai yadda yayi hakan yayi ba wata matsala insha Allah ba wata matsala amma dai kamar cin abinci da duk sauran abubuwan da addini yake umarta da ayi su da dama to ya rika kokari yana yi da dama din kamar cin abinci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci a ci da dama kamar wajen sanya tufafi a fara sanya hannun dama ko kafar dama wajen sa takalmi a fara sanya kafar dama wajen tubewa kuma a fara tube hagu haka nan wajen shiga masallaci a shiga da kafar dama wajen fitowa a fito da kafar hagu shiga ban daki a shiga da kafar hagu a fito da kafar dama to yana irin wayannan abubuwan duka sai kokari ya kiyaye wallahi a'lam sannan
malam wata tambayar kawai
na'am
mutum ne matan shi bata iya sallah ba yana kuma kwalitar da shi amma har yanzu dai bata fahimta ba shin ya halatta ya rinka zama suna jami da ita ko kuma dai a hakan dai ta nuna mata har Allah ta gane dai da cewa irin wani ne take yi
ba tambaya ta gaba aka ce mutum ne matan shi bata iya sallah ba to menene abin da yafi shin kullum ya rika tafiya makaranta ya rika tafiya masallaci yana barin ta a gida tana yin sallah ta ita kadai tana ci gaba da kwabawa din ko kuma ya rika zama wani lokaci suna yi a gida abin da yafi shine ya rika zama lokaci suna yi tare da ita yana nuna mata yadda ake yin sallah tana gani daga gare shi ta ga ruku'u ta ga yadda ake tsayawar sallah da yadda ake yin ruku'u da yadda ake yin sujjada daga gare shi wannan shine abin da yafi kuma in mutum ya tsaya hakan ma insha Allah zai samu wani lada na musamman saboda ladan koyar da ita din wallahu a'lam na'am
akwai
ta duka kan Allah ya ta amma karanta tambaya nan ba na'am amma dai na rike da daya dai wata mace ta ai kuma tambaya ta dai kuma na kawo ta daga makaranta na'am cewar in tana girki tana tunanin wani lokacin sai ta manja yawa ko ya za ta iya dandanawa malam mai ashmawi ma yayi magana akan haka cewa mace za ta iya dandana ka ce mace da Allah ya hakuri da ya hakuri ko ya rage ko kuma ya bari in ya wuce mu sai ya ci gaba mace in tana girki za ta iya dandana gishiri kwarai kuwa a cikin abinci za ta iya dandanawa amma tana dandanawa sai ta tofar saboda ai harshe ne mai dandanawa da ta dandana akan harshen ta sai ta tofar wallahu a'lam zan dubo su in Allah ya yarda. Na. 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 kuma ba ta yin azumi sannan kuma ta rasu da wayannan azumin a kanta na wajen shekara hudu ko biyar to gaskiya su ma sun yi ganganci da ya kamata tun a shekarar farko musamman matan da gyatuma ce ta dan tsufa ba lalle ne dama kuma ta iya yin azumin ba ko da babu jinyar a yin azumin zai dan wahal da ita sannan kuma ga jinya to abin da yafi shine yanzu dai tuna ta riga ta rasu su ciyar mata da miskinai akan kowanne azumi kwaya daya ciyar da miskini guda tunda azumin ya kai gaban kamar 120 kaga miskini 120 kenan saboda haka kaga akalla za su sami kwanon hatsi ko dawa ko gero ko masara ko shinkafa a samu kamar kwano 40 zai kai wannan adadin tunda kowanne kwano ɗaya za a samu mudunnabi hudu a cikin shi akalla to mudunnabi ɗaya ne ake bawa kowanne miskini sai su kokari su rarraba wa mabukata insha Allah wallahu a'lam in suna da yawa suna iya rarrabawa wannan ya cira mutane shekara guda wannan ya cira mutane shekara guda wancan na shekara guda sai su rarraba wallahu a'lam
sai kuma mace ne da haihuwa ta yi tumbai da shi za ta iya haihuwa ne kan mata da azumi
na
kuma yadda take tunanin ta za ta iya cewa ko kuma ake bayan sallah ta ramadan
mace ce ta haihu da azumi ya za ta yi da azumin ta shin rama za ta yi ko kuma ciyarwa za ta yi to abin da yafi mazhabin malikiya dai shine tarama din tarama tunda dai haihuwa ce idan Allah ya kai mu bayan sallah ta samu lafiya wato jinin ya dauke ita rama gurgurdan dai yadda in jaririnta ba zai wahala ba idan ta tana iya ramawa tana iya wuni bata ci ba bata sha ba kuma jaririnta yana samun isasshen ruwan nono shikenan ta ci gaba da yin azumin ta sai ta rama idan kuma in tana kokarin ramawa din tana ganin jaririnta yana wahala to ta bari har sai jaririnta yayi karfi kamar jaririnta yayi kamar irin wata shida a sannan zai iya cin wasu abubuwa kamar zai iya shan koko dan wasu abubuwa da haka zai iya sha bayan nonon uwa a wannan lokacin sai ta rama azuminta in jaririnta ya ji yunwa sai ta bashi koko ko wani abu wallahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina muhammadin fil mala'il a'la ila yawm al-din wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa hin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin